‘Yan wasan Golden Eagles na Najeriya sun lallasa takwarorinsu na ƙasar Brazil, waɗanda suka shiga filin wasa da kumburin cewar za su samu nasara. Suka sha kashi kenan kuma da ci uku da babu, yayin da can gefe ɗaya ƙasar ta Afirka da har yanzu take cikin wannan gasa ta cin kofin duniya wato Mali, ta ci gaba da nuna hazaƙar tsaron gida ta doke ƙasar Croatia da ci ɗaya mai ban haushi. Ƙasashen biyu na Afirka sun haye zuwa ga wasan kusa da ƙarshe na gasar cin kofin duniyar samari ‘yan ƙasa da shekara 17 da ake a ƙasar Chile. Ƙwallaye ukun da Najeriya ta zura a cikin minti biyar kacal ya kashe gwiwar ‘yan wasan Brazil waɗanda suka fito da ƙarfi da niran lallasa ‘yan Afirkan. Victor Osimhen, wanda ya jefa ƙwallonsa na takwas cikin wasanni biyar, da Kingsley Michael da kuma Udochukwu Anumudu su ne suka jefa waɗannan ƙwallaye guda uku ɗaya bayan ɗaya a cikin mintoci biyar. Sauran wasa kuwa ba ni in baka kawai aka riƙa yi har aka tashi. A bayan waɗannan ƙwallaye guda uku da Najeriya ta jefa, kyamarar talabijin ta nuno kaftin na ‘yan Brazil Ronaldo a wurin zaman ‘yan kallo kamar yana kuka. Kaftin ɗin bai samu buga wasan na jiya ba, saboda an ba shi katin jan kunne a wasan da Brazil ta yi da New Zealand a zagaye na biyu. Masana ta maula suka ce wannan lamari ya yi kama sosai da abin da ya faru a lokacin gasar cin kofin duniya ta manya ta 2014 a da aka yi a ƙasar Brazil, inda aka nuno kaftin na Brazil Thiago Silva zaune na hawaye lokacin da Jamus ta lallasa Brazil ba tare da kaftin ɗin nata ba. Da wannan nasara da Najeriya ta yi a kan Brazil ɗin, ta sake yin wani abin tarihin kuma a wannan gasa ta samari ‘yan ƙasa da shekara 17, inda a yanzu ta shige gaban Brazil ta zamo ƙasa ɗaya tilo wadda sau takwas kenan tana kaiwa aƙalla zuwa ga wasan kusa da ƙarshe na lashe wannan kofin duniya na ƙwallon ƙafa na samari ‘yan ƙasa da shekara 17.